الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 15 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 15 ga watan 1 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin gabatar da karatuttuka littafin da muka kammala littafin sharhu sunna na Imam al-Barbahari muka dan tafi hutu takaitacce wanda ya bamu damar nazarin littafin da ya kamata ya maye gurbin wancan sharhu sunna din kuma cikin tawfiki daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya zaba mana wannan littafi na Fathul Majid لشرح كتاب التوحيد واتنا العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب واند الشيزام چقبان كران تاوا ادكر رانا ارو واند تا اينه واتو العربا واند اصلا چيمي البركة كافيمو چقبان كراتون واند لتايفي زميك ساقوان تعزية zuwa ga jama'ar wannan masallaci da kuma sauran yan uwa da kuma ainihin wato yaya na ɗaya daga cikin dattawa da suke halartar wannan masallaci mai albarka Alhaji Salisu Dan Jimmai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya girmama ladansa Allah ya bashi aljanna madaukakiya dattijo ne mai kokari kware da gaske dan ina iya tuna gani na da shi ko na ƙarshe shine ranar da muka yi darasin ƙarshe a nan kuma bayan mun yi mamun ya mun fita waje mun sake gaisawa da shi wato mutum ne wanda yake mai san addini kware da gaske kuma mutum ne mai tawalu kware da gaske kuma ainihin wato insha Allah muna kyautata masa zato kuma insha Allah muna kyautata masa zaton samun rahama daga Allah subhanahu wataala kyawawan ayyukan da ya gabatar Allah ta'ala ya sa masa amizani kusakuran da aka samu a cikin rayuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya yafe masa su muna roƙon Allah madaukakin sarki iyalai da aka bari Allah madaukakin sarki ya musu jagora Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya kyautata namu zuwan Allah ya bamu ainihin wato cikawa da imani. Bayan wannan kamar yanda aka saba duk sanda za a karanta littafi to akan yi kokari a dan karanta tarihin mai littafi dan ka san ma wa kake mu'amalantar littafin sa. To zamu dauki littafin bisa yanda muka saba duk littafin da muka sa mukan dauke shi tun daga bangon farko kuma mu ci gaba da lallabawa har zuwa kuma ya wato bango na ƙarshe na wannan littafin insha Allah kuma zamu kokari mu fassara gurgudan abinda muka fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki Allah madaukakin sarki ya yi riko da hannayenmu, Allah ya kiyashe mu kuskure da tuntube a cikin wannan karatu. Dukan abin da za mu karanta wanda yake na daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Shi kuma kuskuren da za mu samu, ko dai na fassara ko fahimta ko wani abu mai kama da haka, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Sannan ko da yaushe kofa dai a bude take, in mun karanta kuskure ko mun faɗi abin da yake kuskure, insha Allah dama juhudul muqil ne, abun ba wai ana da shi bane da yawa, dan kadan ne kawai, dai dan mu zo mu ci gaba da tunatarwa da kuma fadakar da kawunan mu ne, a rashin cewa wato ba za mu zuba ido lalle komai sai manyan malamai ba, akwai shu'uni da zurub da yawa, kuma bisa ka'idar ballighu anni walau aya, to akan wannan muke dan kokari mu ma dan abin da muka fahimta, mu zo mu da ƴan uwa mu tattauna mu ƙara tunatar da juna insha Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wannan babban bawan Allah wanda yayi littafi, shi wannan littafin dai ba boyayyen littafi bane, Fatuhul babinan Kitabut Tauhid, gaskiya littafi ne wanda gashi bashi da girma kuma ya samu karbuwa kwarai da gaske, kuma na san malamai da dama da suka karantar da wannan littafi, daga ciki mu ma a cikin malaman da muke da su a wannan ƙasa da kuma wannan gari namu, cikin manyan maluman mu rayayyu da kuma waɗanda ainihin suka rasu, an karantar da littafin nan sosai sosai, da aka kar a sa ran wani abu zamu faɗa da bai bambanta da abin da suka karantar ko kuma suka isar na sako, face dai ka'idar Allah ta wazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, tunatarwa domin a tunatar, tunatarwa tana amfanar mu'mini, da aka mu ma wannan tunatarwa zamu zo mu karanta. Sannan littafin ya samu ainihin wato hidima kware daga manyan malamai waɗanda suka yi masa sharhi, daga cikin shuruh waɗanda suke sun dan yi fice, akwai shi wannan sharhin na Fathul Majid, akwai kuma wasu shuruh din wanda malamai suka yi wanda banda wannan, kama alqaulul alqaulus sadid, shi ba wani sharhi ne na wannan littafin, akwai wani da nake da shi wanda ya hade su guda biyan saboda fa'idar da aka samu a ciki, wato yayi kamar kusan 1 da rabin wannan wanda ya hade shuruh din guda biyu, da shi wancan alqaulus sadid da kuma shi Fathul Majid a guri guda. To amma mu mun zabi mu dauki wannan Fathul Majid wanda muna tunanin insha Allah shine a hannayen yan uwa zamu karanta gurgudan hali, da haka wanda yayi wannan sharhin shine kamar jikan shi mai littafin ne, an gane ko, jikan Muhammad bin Abdul Wahhab, kuma kila shi ma ba mu sani ba ko a can gaba mallam zai dan ba mu koda a takaice waye Muhammad bin Abdul Wahhab, domin shi ma maganganu sun yawaita a kansa musamman wayanda suke kaman abokanan adawa ko magauta musamman ga sunna, sun faɗi maganganu wayanda ba haka suke ba da ƙarerayi wanda aka jingina zuwa ga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda har akan nasabta dukkan wanda yace ya yarda da shi a matsayin malami kuma ya yarda da shi a matsayin jagora a ce masa Wahabiya, wato Wahabiyawa, da ana jingina wannan sunan ne zuwa ga shi a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. To wannan littafi nasa ya samu ɗaya daga cikin jikokinsa Abdurrahman ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, wanda aka haife shi shekara ta 1993, kuma ya rasu shekara 1285. Sannan wannan littafin da ke hannunmu akwai ta'aliqat da ya samu, ma'ana an yi masa ta'aliki, daga cikin wanda suka yi masa ta'aliki wato akwai babban malami Muhammad Hamid Al-Fiqi, wannan yayi daga cikin abubuwan da zamu dinga cin karo da su ko zamu dinga samu na fawaid, shine akwai ta'alikin wannan malamin. Sannan akwai wanda kaman yayi masa wato takhriji da kuma ainihin wato tahqiqi da ta'aliki, shi ma dai har wa yau akwai a Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, shi ma yana daga cikin wayanda suka dan tofa albarkacin bakin su game da wannan. Sannan hadisan su kuma an yi takharijin su ne akan hukuncin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi game da hadisan da zamu ci karo da su a cikin wannan littafi mai albarka. So Allah madaukakin sarki ya datar da mu,
Allah kuma ya bamu lafiya ya kuma ƙara mana ainihin wato dama da sukuni wajen gabatar da wannan karatu tun daga farkon sa har zuwa ƙarshe insha Allah. Muqaddimatun ma'ana yace gabatarwa. Innal hamdalillah, lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah. Nahmaduhu, muna gode masa. Wa nasta'inuhu, kuma muna neman taimakon sa. Wa nastaghfiruhu, muna neman gafarar Allah madaukakin sarki. Wa na'udhu billahi, kuma muna neman tsarin Allah. Min shururi anfusina, daga sharrin kawunan mu. Wa min sayyiati a'malina, da kuma miyagun ayyukan mu. Man yahdihillahu, duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, fala mudilla lahu, to babu fa wanda ya isa ya batar da shi. Wa man yudlil, kaman yanda wanda Allah ya batar, fala hadiya lahu, babu mai iya shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaidawa babu wani abin bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah wahdahu, shi kadai la sharika lahu, bai da wani abokin tarayya. Wa ashhadu, ina kuma mai shaidawa, anna muhammadan, lalle haqiqa annabi muhammad, abduhu, bawa ne ga Allah wa rasuluhu, kuma manzansa. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku ji takawa, ma'ana ku kiyaye dokokin Allah, haqqa tuqatihi, haqiqanin wato kiyaye dokokin sa, ku ji tsoron Allah ƙarshen tsoransa. Wala tamutunna, kada ku mutu, illa wa antum muslimuna, sai kuna musulmi masu miƙa wuya ga Allah. Suratu Ali Imran aya ta 102. Ya ayyuhan nasu abu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, Allah ta'ala ya ce, ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokokin ubangijinku. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Allah madaukakin sarki wanda ya halice ku daga rai guda daya, shine annabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, wanda daga wannan ran kwaya daya, ma'ana na annabi Adam, kuma Allah ta'ala ya halicci matarsa Nana Hawwa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, Allah madaukakin sarki ya baza ya yada maza da mata masu tarin yawa daga waɗannan ran guda biyu na annabi Adam da kuma Nana Hawwa. Allah ta'ala ya ce, wattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah. Allazi tasaaluna bihi, wanda kuke yin magiya da sunansa. Wal arhama, ku kuma kiyaye zumunci. Inna Allaha kana alaikum raqiba, lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai sa idanu ne akan ku. Suratul Nisa aya ta 1. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha, Allah ta'ala ce, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah. Wa qulu qawlan sadida, ku faɗi gaskiya. Yuslih lakum a'malakum, Allah ta'ala zai gyara muku ayyukanku. Wa yaghfir lakum dhunubakum, ya kuma gafarta muku zunubanku. Wa man yuti'illaha, duk wanda yayi wa Allah da'a. Wa rasulahu, yayi wa manzon Allah da'a. Faqad faza, shi kam ya rabauta, fawzan azima, rabauta ba ya kankanuwa ba. Suratul Ahzab aya ta 70 zuwa 71. Amma ba'adu, malai yace bayan wannan shimfiɗa, inna ilmal aqidati, lalle mu sani cewa shi ilimin aqida, wato ilimin abinda ka kudurce ka kulle shi a cikin zuciyarka, ba mai iya raba ka da shi zaka rayu da shi zaka mutu, yan fashi ba su isa su yi fashi su kwace maka ba, shi ake nufi da aqida, abinda ka kulle shi a can cikin zuciyarka, ba wanda ya isa ya maka fashi da makamansa. To ilimin aqida, huwa al-ilmul asasi, shine ilimi na tushe. Kamata ya duk wanda zai ilimi, to a fara gino shi akan tushe. Tushe ku a ilimi shine a gina mutum akan aqida, kuma aqidar ingantacciya, tsaftatacciya, wadda babu gurbata a cikinta. To duk wanda Allah ta'ala ya sa aka dora shi akan tubalin aqida ingantacciya, to daga nan kuma komai za a iya dorawa, kuma wannan ginin da aka yi da wannan harsashin zai iya daukan ko hawa nawa ne na ayyuka za a iya dorawa akan wannan tubali na aqida. Allazi tajidurul inayatu bihi, wato ilimin aqida wanda tajiduru, yana dacewa kwarai, al-inayatu bihi, kulawa da muhimmantar da shi, ta'alluman, wajen koyansa. shi yasa ba laifi bane an gama sharhu sunna littafi ne na aqida an kuma sa fatuhul majid shi ma littafi ne na aqida ba laifi bane an gama shi a kuma sa wani har in wato aqidar mutane ta zama ingantacciya ana fa wannan karance karancen littafan na aqida da tauhidi tsantsa amma ga shirke shirke nan iri daban-daban kana kallon su a cikin jama'a ga furuce furuce nan raunin imani ko rashin imani ma su ma ga sanan ana furta su ga masu guluwi su ma suna ƙara yawaita ga masu wahadatul wujud ɗan komai Allah ne wannan fa dukkan malamai suna zaunawa a masallatai a soraye a kofar gidaje ana karantar da mutane tauhidi da aqida amma bai hana a samu mushrikai bai hana a samu inda suke sun ainihin wato saki hanya game da abin da ya shafi aqida ba to fa ma baluka in aka ce ba a karantar da littafan ya kenan to wannan sai yake nuna ashe karantar da littafan aqida da tauhidi wannan shine zaman lafiya ga musulmi na fata an gane da haka alladhi tajduru al-inayatu bihi ilmin aqida shine asasin da ya dace al-inayatu bihi kulawa da shi ta'alluman wajen koyon sa kan ka koyi komai kan a koya yaro komai a koyar da shi aqida shi yasa Abdurrahman al-Akhdari Allah ya ji kansa da rahama yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ke wajaba akan wani baligi ba sallah bace farkon abin da ke wajaba akan baligi ba azumi bane ba zuwa aikin haji bane ba tara kudi ya fitar da zakka bane a tashihu imanihi abin da ke wajaba akan mukallaf na farko shine ya fara gyara imaninsa ya fara inganta imanin sai mai ahalar yace thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi sannan daga bisani kuma sai ya kokarin karawa gaba wajen sanin abin da zai gyara farillan ainihin sa da shi ka ahkamis salati wat taharati was siyami kamar hukuncen kuncen azumi da na tsarki da na sallah wannan bayan tauhidi ya zauna kenan ina amfanin badu bare ina amfanin ga mutun yana sallah ga gida kamar gida amma akan tubalin toka aka gina shi wannan dukkan wata guguwa in ta zo akwai yuwar ta yi awan gaba da shi in akai ruwa akwai yuwar ruwa ya tasa wannan ginin a gaba ya rushe shi saboda dama ba a yi shi akan harsashi mai inganci ba ina fata an gane wa ta'aliman kuma ya kamata a bada kulawa wajen karantar da ilimin aqida wa amalan ya kamata a kula wajen yin aiki da aqida ko ilimin aqida litakuna al-a'malu salihatan maqbulatan 'inda Allah nafi'atan lil'amilina wa litakuna al-a'mal me yasa ake so mutun ya gyara imaninsa me yasa ake so aqida ta inganta me yasa ake so a koyi ilimin aqida a koyar da shi ai aiki da shi yace litakuna al-a'malu salihah dan ayyukan da muke yi na kware na gari su zama sahihatan ingantattu maqbulatan karbabbu inda Allah a wajen Allah kenan in aka ce ga aiki babu aqida a cikin sa babu tauhidi a cikin sa to wannan aikin ba zai zama ingantacce ba ballantana ya zama karbabbe ko kun fahimta nafi'atan kuma aikin da zai zama mai amfani lil'amilina wato lil'amilina ga waɗanda suke yin aiki din duk mutumin da yake so in yayi aiki aikin ya zama ingantacce in yayi aiki aikin ya zama karbabbe in yayi aikin aikin ya amfane shi to fa ya gina aikin nan akan aqida ingantacciya liza mala yace dan haka ne kana hatimamur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim wato kulawar manzannin Allah gabaki ɗayan su tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbata a gare su ya kasance ba su kadai ba wa hatimamu atba'ihim da kulawar da mabiyan annabawa da manzanni suka bayar bi islahil aqidati wajen gyara aqida babu annabin da Allah ya aiko dan yazo ya fara koya wa mutane aiki ko mu'amala aqida ce farko walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut duk annabin da yazo sai yayi ainihin wato sai ya tarbiyantar da mutane labudda min at-tasfiya dole sai an wanke dattin sai an tsaftace sai an ba da tarbiya lalle dole ne da aka duk annabin da Allah madaukakin sarki duk manzon da Allah ya aiko to za ga yana ba da kulawa ne game da inganta aqida shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aika Mu'az bin Jabal zuwa Yaman yace innaka tati qauman min ahlil kitab Mu'az mutanen da zaka je wajen su ahlul kitab ne fal takun awwala ma tad'uhum ilai ya zama farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shahadatu alla ilaha illallah kalma shahada tauhidi aqida fa in ajabuka kaga kenan in mutun zai zo ya karar da rayuwarsa mutane har yanzu ana shirka mutane har yanzu ba su inganta aqidar su ba ba magana karawa gaba kamata a zauna anan tukun dan nan shine ginshike duk wani aiki ana yi masa hukunci ne da wannan ba aikin da zai zama Allah ya haba haba da shi ballantana ya karba bayan aqida ta zama gurbatacciya bayan mutum bai san Allah yanda ya kamata ba to shi yasa zaka damuwar annabawa ba wai aje ayi sallah ba eh sallah tana da muhimmanci amma abinda suka fi damuwa da shi dan ita kanta sallar ba ta da gurbi in ba aqida shi yasa abinda suka fi bawo kulawa shine mutane su inganta aqidar su awwalan a karan farko ba manzanni kadai ba mabiya manzanni kaf in ka bi su zaka su ma sun fi damuwa da abinda ya shafi aqida ta inganta fiye da yanda suke damuwa akan sauran ayyuka amma yunaqidha wato suna bada kulawa game da inganta aqida a farko amma yunaqidha gabarin dukkan abin da ke warware ta aw yanqusuha ko ya tauye ta kaman a wannan littafin za ka ga wasu mas'alolin da annabi wato malai kawo a littafin ba shirka bace babba amma an kawo ta dan so ake ka zamanto akwai katanga mai kaurin mita mai yawa tsakaninka da shirka karamarta da babbarta ba a bukata ta tattare da kai ina fata an gane dan haka dukkan abin da zai warware wa mutum tauhidi ya warware masa imani to manzannin Allah sun fi kowa ne santar da mabiyan su wannan abin almajiran manzanni sun fi kowa ba da kulawa game da gyara wa mutane aqida da kuma kawar da mutane daga barin abin da zai warware musu imani ko kuma ya tauyi imanin nasu wa kana nasibu hadha aljanib min suwaril qur'ani wa ayatihi nasibal awfari dan haka zaka ga wannan kasan na abin da ya shafi aqida abin da ya shafi inganta ta da fada da abin da zai rusa ta in ka mu'amalanci surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani to wannan bangaren ya dauki kaso mafi tsoka dukkan wanda yake karanta alqur'ani tun daga bangon sa har zuwa karshen bangon sa in dai yana jin me Allah yake fada a cikin alqur'ani to ya san kaso mafi tsoka na surorin alqur'ani ayoyi mafi yarin jaye na ayoyin alqur'ani suna magana ne akan wannan janibin na inganta imani da kuma fada da dukkan abin da zai kawo barazana ga imanin mutane ko an fahimta wa kana nasibuhu min da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ihtimamihin nasibal akbari sannan duk wanda ya mu'amalanci ayoyin alqur'ani da surorin alqur'ani to zai ga nasibuhu rabo kaso da ayoyi suka dauka min da'watir rasul na kiraye-kirayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ihtimamihi da damuwar annabi da kulawarsa annasibal akbari wannan bangaren shi ma ya dauki kaso mafi girma li hadha kullihi duk saboda waɗannan bayanan gaba ɗayan su kana tawdihul aqidati sahihati sai ya zama yiwa mutane bayanin aqida ingantacciya bayyanar da ingantacciyar aqida wadda'awati ilaiha da kiran mutane yekuwa jama'a a taho zuwa ga ingantacciyar aqida huwa ahammul umuri kap a cikin al'amura ba mafiya muhimmanci sama da wannan ka zama kana kiran mutane zuwa ga a inganta imani a nesanci shirka wannan al'amari ne mafi muhimmanci cikin al'amura wa akadul wajibat kap a cikin wajibai ba wajibi mafi karfi da ya wuce kiran mutane zuwa ga tsantsanta tauhidi da kuma nesantar da su shirka khususan musamman wa innana mukam fi zamanin mun tsinci kanmu a wani zamani kafurat fihi tayaratul munharifa kafurat zamani ne wanda kungiyoyi karkatattu sun yi yawa a cikin zamanin wannan ya ja mutane can kwancin kajiya fuzgi wasu su ma da wata aqidar daban wanda ta ci karo da tauhidi shirka aka durfafa ka inda na'in kuma gashi shedan ya shiga cikin al'amarin ya ja magoya baya wancin yayi mallai yace musamman a irin wannan lokacin ake da buƙatar irin wannan karatun lokacin da at-tayaratul munharifa movements kungiyoyi waɗanda suke sun sauka daga kan tauhidi suna ƙara yawa tayarul iltihadil fikri irin wato kungiyoyin rashin yadda da addini intellectual atheism irin waɗannan kungiyoyin suna nan suna yawa a cikin mutane wa tayarut tasawuf warrahabana da kuma kungiyoyi na sufanci irin na zamani ba sufanci irin na wayancan na bayan ba wayanda su irin su Junaid irin su Sahal bin Abdullah Tasturi da ire-iren su ba irin nasu bane su nasu na gudun duniya ne na kyamar haram da wata shubuha da haka irin wannan warrahabana da kuma wato ruhubaniyanci wa tayarul quburiyyatil wathaniyya da kuma kungiyoyi ko aqidu ko dariqu na bautar kaburbura maida na cikin kaburbura su zama kaman wasu gumaka mutane su dinga kara kaina su dukufa wajen ziyartar kaburbura ba dan a amfanar da kaburburan ba wai sai da saran na kaburburan su amfanar da mutane to wayannan shi ma ana cikin wannan yanayin wanda shi ma akwai irin waɗannan su ma suna nan wa tayarul bid'i al mukhalifati lil hadi an nabawi banda kuma kiraye kiraye da kungiyoyi na bid'o'i iri kala kala daban-daban waɗanda suka saba da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulluha duk waɗannan kungiyoyin tayaratun khadira kungiyoyi ne masu matukar hadari ba wadda ba ta fada da tauhidi duk wanda taji zaka sa kitabun tauhidi sai kaji sun kalubalance ka ce kar ku saurare shi har ce ake da iya gudun kan ana karanta littafin tauhidi iya ladanka kar ka toshe kunnan ka ma kakkaji an fi san a kyale mutane a cikin duhu ai ta tafiya cikin dirkaniya a dilmiyar da mutane cikin shirke-shirke da hada su fada da mahaliccin su da lara an ce to za a fito da mutane minaz zulumati ila nur to sai kuma kaga an samu tirjiya an samu cece kuce malam yakunil muslimu da haka a wannan zamanin matukar musulmi bai zama musallahan bisalahil aqidati sahiha walau a wannan zamanin matukar mutum bai yi silke ba da silke ingantacce na aqida al murtakizati wadda kuma aka kafeta aka kafata alal kitabi was sunnati akan alqur'ani da sunna wa ma kana alaihi salaful umma da abinda magabata na wannan al'umma suke kai fa innahu to wannan wanda yayi nesa da karatu yake tsayawa ya dinga sauraron irin waɗannan karatutukan bai yi wa kansa kandagarki ba bai yi wa kansa garkuwa da wato abin nan garkuwa wadda take musallaha wadda za ta bashi kariya ta kiyaye masa kuma wannan garkuwar ba wata aba bace shine aqida ingantacciya to wanda duk bai samu wannan ba fa innahu hariyun gaskiya wannan ya dace an tajrifahu tilka tayyaratu dallatul mudilla ba wani abun mamaki dan wayancan kungiyoyi na bata masu batarwa sun fuzge shi kar kai mamaki dan sun yi awan gaba da shi dama sun same shi ba wato empty suka same shi su saboda haka sun ja shi dama ba shi da wata kariya ba shi da rigar kariyar da za ta kare shi ta aqida ingantacciya daga fadawa irin wayannan kungiyoyin da wannan fawda din to duk musulmin da a irin wannan lokacin ya zauna baya sauraron karatu baya zuwa inda karatu yake baya sauraron malamai baya zama tare da malamai to wannan aka ce irin wayancan attayyaratu dalla almudilla sun halakar da shi sun tafi da shi babu abun mamaki a ciki lihaza saboda wannan dalilin ne kullihi gaba ɗayan sa shahadal imamu muhammad ibn abdul wahhab babban limami Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya zari ya wasa himmatahu himmarsa li tashihi aqaidil muslimina wajen inganta aqidar muslimi bi da'wati ta hanyar kira bai tsaya iya kira ba wata alifi da kuma rubutu domin da iya kawai wa'azin yayi to ai yanzu ya dade da rasuwa da shikenan amma bayan yayi da'awa kuma ya wallafa littafi gashi nan za a ci gaba da karantawa har illa masha Allah wa kana min ajalli muallafatihi wa kana ya zamto min ajalli muallafatihi daga cikin manyan wallafan littafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi hadhal amri game da wannan al'amari na inganta wa mutane aqida da kuma janye su daga fadawa cikin shirke-shirke kitabut tauhid akwai littafin sa mai suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid wato sunan littafin kenan kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid wannan littafi ne na tauhidi wanda tauhidin ne shine haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa al-mashruhu baina aidina shine littafin da yanzu ake masa sharhi a gaban mu gashi a hannunmu manhajul inayati bil kitab tsarin da aka bi wajen kulawa da wannan littafi awwalan na farko dabdu nassil kitab an yi kokarin dab ko kace wasalce nassin shi wannan littafin ko da yake sharhin ba lalle ka ganshi da wasali ba amma shi ainihin gundarin matanin za ka ga an masa wasali wa muqabalati ala iddati nusakhin matbu'a kuma an gwada shi da sauran nuskoki waɗanda aka buga ma'ana an ga bai ci karo da sauran nusakh waɗanda aka bubbuga ba akan wannan wato na wannan littafin ثانياً أبو نبي أكي وانا لتابعين إضافة تعليقات العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تند يا رجاي بكا توسون اللتاب انزامو فتح نيندي كدا وصل انزا بعدن دو النمبك بسيمو على كتاب فتح المجيد أما تند يا بكا توسيمو فتحسون اللتاب انزون اللتاب فتح المجيد lisharhi kitabit tauhid ma'ana akwai ɗan ta'aliqoki waɗanda aka ƙara akan wannan littafi wanda al-allama Muhammad Hamid al-Fiqi wato yayi rahimahullahu ta'ala wa ramazna laha bi al-Fiqi duk sanda muke karanta littafin kaga an yi ramzi ma'ana an yi wata alama da inkiya kaga an sa al-Fiqi to maganar wannan malamin ta'aliqin da yake so a kawo a gurin da kar mu je can kaje an ce kaga an rubuta alfiki ko ba mu fassara ta waka dauka wata kalma ce mai wata ma'ana ana ta tsallake ta ba a karanta a ana so a kama maganar wannan malamin al-Allama Muhammad Hamid alfiki to in aka zo kan magana sai kawai sai a ce qala alfiki sai a wuce wa alhaqana biha ta'aliqat al-Allama Ibn Baz sannan mun ƙara riskar da ta'aliqoki tsokaci da ƙarin bayanin da al-Allama Ibn Baz yayi fil mawadi'il mushari ilaiha wato a wuraren da zamu maka ishara da su bir ramzi Ibn Baz in kaga an yi ramzi an yi wata inkiya ta Ibn Baz to magana ta'aliqin Ibn Baz ake so a kawo a gurin wannan shine abu ainihin wato na biyu an gane ko falithan abina uku sai ce ilhaqu kitabil qaulus sadid fi maqasid at-tauhid li Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah malai ce abu na hudu da muka yi shine riskar da littafin al-qaulus sadid fi maqasid at-tauhid shine sharhin da ne maka ishara zuwa can a baya na Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala khamisan ko rabi'an na hudu in sallake wani abu yawa rabi'an ai na ga kuskuren shi yasa na maida alama yanda take rabi'an azul ayatil qur'aniyya abu na hudu kuma kawo ayoyin alqur'ani bujiro da su ila mawadhi'iha a wuraren da suke minal mushaf a alqur'ani bi dhikri ismi sura ta hanyar ambatan sunan sura wa raqamil aya da kuma lambar ayar wannan yana daga cikin abin da aka yi dan a saukaka wa mai karatu khamisan abu na biyar azul ahadith bujiro da hadisai da kawo su ila masadiriha a mayan maka da su zuwa ga asalin inda suke min kutubis sitta ko min kutubis sunna daga littafai na sunna fal ahadithu allati fi sahihain wato hadisan da aka kawo a cikin wannan littafin wanda suna cikin sahihain ma'ana suna cikin Bukhari da Muslim al'azu ilayhima yakfi in an kawo hadisin Bukhari da Muslim ya wadatar fiddilalati wajen kafa hujja ala sihhatil hadith akan ingancin hadithin wa ma kana fi gairihima qumna bi azuhi ila masadirihi wato dukkan wanda yake cikin Bukhari da Muslim ba sai mun kawo maka cewa yana cikin Bukhari da Muslim ba kawai in aka yi shiru yana ciki amma wanda yake cikin wasu littafan ba Bukhari ba ba Muslim ba kumna mala yace mun tsaya mun yi aiki bi azuhi wajen kawo maka wannan hadisin ila masadirihi zuwa ga asalin hadisin inda zaka same shi littafin kenan wasta'anna bi tahqiqatil allamatil albani sannan wato tahqiqi tabbatarwar da Sheikh Al-Allamatul Albani yayi wannan ya taimaka mana kwarai fil hukumi alal ahadith akan hukunci game da hadisan da zamu kawo allati wajadna lahu ahkaman alaiha irin hadisan da muka samu shi babban malamin hadisi ya riga yayi hukunci akan waɗannan hadisan inganci ko rashin inganci to iya wannan bayanin zamu takaita akan hukunta wato hadithi da Sheikh Nasiruddin Albani yayi to wannan zai taimaka mana sosai wajen wannan aiki da muka yi sadisan idafatu tarjamatin mukhtasaratin lil muallif wato zamu yi kokarin kawo da dan ƙara maka bayani na yar takaitacciyar tarjama tarihi na mawallafin littafin rahimahullah wannan kuma zamu samu ne bi kalami hafidihi Sheikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh wannan kuma zamu ji wannan yar takaitacciyar tarjama ma'ana tarihin mawallafin littafin da rubutun jikansa Sheikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh wa khitaman daga karshe fa hadha juhudul muqil wannan fa duk abin da kaga mun yi wato irin kokari ne na wanda babu abin shine juhudul muqil duk abin da zaka ga mun ka anan wannan wa kakka dauka wani abu ne na azo a gani juhudul muqil mutun ne ba shi da shi sai dan kadan to dan bada abin da yake da shi din tunda shi yake da shi fama kana min tawfikin fa huwa min Allah abinda aka samu a littafin an kawo shi kuma an dace da daidai wannan daga Allah ne wahadahu credit din ba nawa bane wa ma kana min zalalin abinda kuma kaga ya faru na tintibe aw khata'in ko kuskure fa huwa min indi anfusina wa min ash-shaytan wannan kuma kuskuren namu ne kuma da shaytan fa nas'alullah subhana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana yayi mana gafara wa yatajawaza anzallatina ya kuma yafe mana tubatuban mu innahu waliyyu zalik Allah madaukakin sarki mai iko wato waliyyu zalika macancanci ne majibincin haka ne wal qadiru alai kuma mai iko ne akan haka wa nas'aluhu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha al'amala ya sanya wannan aiki خالصا لوجهه الكريم يا زمد اخلاصي دان نيمان يدر الله مي جرما واخر دعوانا قرشن الدعاء مو ان الحمد لله رب العالمين شيني دكان يبو دا غوديا سن تبتا غا الله اوبنجيجين حاليتو وصلى الله على نبينا محمد الله يقار صلاتي غا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله ديالنسا وصحبه دسابنسا وسلم تسليما كثيرا منا دا لوكاجي tarjamatu sharih tarjamar asharih shi mai sharhin littafin kenan shi ma wannan tarjamar ta su bi kalami hafidihi sahibus samaha ash-shaykh ibrahim bin muhammad bin ibrahim ali shaykh kamar yanda aka ishara a can wato jikansa ne zai bada tarjama ma'ana zai bada takaitaccen tarihin kakansa wanda kakansa shi yayi sharhin kenan an gane ko shine tarjamatu sharih wanda yayi sharhin fathul majid wanda yayi sharhin kitabu tauhid to jikansa ne zai bada dan takaitaccen tarihin sa jikan nasa yake cewa huwa al-allamatu ash-shaykh abdurrahman ibn hasan ibn shaykh al-islam mujaddid al-qarn ath-thani 10 muhammad ibn abdul wahhab bin sulaiman بن علي بن محمد بن احمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد كوبريد بن مشرب التميمي نسبه الى تميم الذي قال الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه الذي قال الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه في بنيه لا ازال احب بني تميم بعد 30 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم اشد امتي على الدجال وكانت فيهم وتو صبيه عند عائشه فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي رواه البخاري في صحيح هو العلامه wanda ya sharhin wannan littafi al-allama babban malami al-sheikh abdurrahman sunansa abdurrahman ibn hasan dan hasan ibn sheikh al-islam dan sheikh al-islam mujaddid al-qarn ath-thani kuma mujaddadin qarni na wato thani 10 mujaddadin qarni na 12 shine muhammad ibn abdul wahhab muhammad dan abdul wahhab bin sulaiman dan sulaiman bin ali dan ali bin muhammad dan muhammad bin ahmad dan ahmad bin rashid dan rashid bin burayd bin muhammad bin burayd bin mushrib at-tamimi nasabuhu ila tamim ana danganta sheikh muhammad bin abdul wahhab zuwa ga kabila tamim alladhi qala as-sahabiyul jalil wannan ainin wato family ko kuma kabila tamim sune wanda sahabin nan babba Abu Huraira radiyallahu an fi bani wato yana cikin bani hiyayen wannan kabila an gane ko la azalu uhibbu bani tamim ba'da 30 yace bazan gushe ba ina kaunar bani tamim ba'da 30 bayan ya maimaita sau uku sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaquluha yana fadin wannan magana yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal wato wayannan mutanen kabilar Bani Tamim din nan sune mutanen da suka fi kowa tsanantawa Dujjal wayanda zasu sa wato zasu wato zasu ashaddu ummati ala Dajjal ko sune mafiya tsananin mutane ga Dujjal bada wayanda zasu matsawa Dujjal su matsa masa lamba to yan kabilar Tamim ne wa kanat fihim sabiya akwai wata ribatacciya da aka kama yar kabilar inda Aisha to tana wajen nana Aisha faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha a atiqiha ki yanta wannan ribatacciyar yakin da aka kamo kuma ta fada rabanki ki yantar da ita fa innaha min waladi isma'il domin tana daga cikin zuriyar yayan isma'il waja'at saduqatuhum wato zakkasu zakkar kabilar Tamim wata rana da aka karbo da tazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace hadhihi saduqatu qaumi yace wannan zakka ko sadakokin mutane na kenan rawahu al-bukhari fi sahihi nashatuhu wa talaqihi lil-ilm tasowar wannan malami al-sheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Sheikh al-Islam wato al-Sheikh Abdurrahman ibn al-Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab taso wasa wa talaqihi lil-ilm da kuma yanda ya samu ilimin sa wulida al-Sheikh Abdurrahman ibn al-Hassan bin Hassan an haife wannan malami al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan a shekara ta 1196 fi Dir'iyya a cikin wani gari da ake kiran sa Dir'iyya wa nasha fi hadha fi zalika albayt al-asil ya taso cikin wancan gida mai asali fi sharafi asali na daukaka wal ilmi da ilimi fa atana bihi jadduhu kakansa ya bashi kulawa mujaddidu da'wati al-muhammadiyya wanda shine mujaddadi na kira zuwa ga ainin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab kakansa kenan ya bashi kulawa kware da gaske wa a amamihi ba iyaka kan ba ma hadda wato babbannin sa yan uwan mahaifinsa kenan al-a'immatul a'lam manyan malamai wa khiyar ahlul ilmi kuma zababbu a ilimi fi Najd a cikin kasar Najd ko garin Najd fa qara'a ala jaddihi shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab kitab at-tauhid shi wannan mai mana sharhin yanzu wanda zai mana sharhin littafin ya karanci littafin a gaban kakansa kakansa shi kuma shine mai littafin to ya karanta wannan littafi na kitab at-tauhid a gaban kakansa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab min awwalihi tun daga farkon littafin ila abwabi sihir har izuwa babukan sihiri wanda zamu zo cikin su insha Allah wa jumlatin ba iya wannan ba ya karanta wata jumla ko su jumla wasu jumulla min adabil mashi ila salah akwai wani littafi adabul mashi ila salah to ya karanta wani kaso a cikin wannan littafin a gaban wannan kakansa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa hadara alaihi majalis kathiratin fi sahih al-Bukhari ya halarci majalisin da kakansa yake karantar da sahih al-Bukhari da yawa wa tafsir da tafsiri wa kutubil ahkam bi qira'ati ammi wato da kuma littafan hukunce hukunce da karatun amminsa wa shaykhihi kuma malamin sa Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi kitab al-Bukhari bi qira'ati ammi a cikin littafin Bukhari kuma da karatun babbansa wa shaykhihi da malamin sa Sheikh Ali ibn Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi tafsir surati al-Baqara a tafsirin surati al-Baqara kuma min tafsir ibn Kathir daga tafsirin littafin nan na Ibn Kathir bi qira'ati ammihi nan ma yaji karatun babbansa a Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Wahhab wato dan uwan mahaifinsa kenan wa hadara qira'ati ammihi ya halarci karatun mahaif wato babbansa wa shaykhihi kuma malamin sa Sheikh Hussein wa huwa idza ka fi sinni tamyiz lokacin yana yaro bai fi shekara irin 7 ba ko yana shekarun tamyizi ala walidihi Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wato a gaban ka wato mahaifinsa Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa hadara qira'ati Sheikh ya kuma halarci karatun a Sheikh Abdullah bin Nasir fi Muntaqal Ahkam a wani littafi da ake kira Muntaqal Ahkam ala Sheikh al-Islam wato Muhammad bin Abdul Wahhab lokacin da shi wancan yake karanta littafin a gaban a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab shi ma yana gurin ma'ana lokacin duk da waɗannan ɗaliban suke karatu a gaban kakansa shi ma yana nan yana saurara yana ji kama hadara Sheikh Abdurrahman kama yanda wanda zai mana sharhin wannan littafin a Sheikh Muhammad bin Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa ya halarci majalisa ukhra wasu majalisan daban-daban ala jaddihi na kakansa bi qira'ati mashayikha akharin da wasu manyan malamai suke karatu daban a gurin wa qara'a Sheikh lokaci yayi to wai duk yana so tarihin ya dauko kuma gaskiya na ga yana da yawa kila sai mun yi wajen darasi ɗaya ko biyu wajen kawo mana tarihin wannan abin nan kafin mu shiga karatun amma tunda mun dauko dai zamu kai shi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi